Sweet syrup and a kimagana. Mariama. 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 Gobe da nisa. Mariama. Yarda da ni mana. Dan ni ne zan miki rana. Gobe da nisa. Mariama. Yarda da ni mana. Dan ni ne zan miki rana. Dan dare gari kuma sai waye. Mata ya kamata ku dai waye. Dai ne yiwa masoyi ta waye. Wurin kabun su samari kan kai ya da ba su yi muku rana. Eh kina ta kallo na wani sama da ƙasa kike raina arziki na. Ni kuma yar manuniya ta ke shigaina kin yi gini kin sauna ki bani dama zan nuna miki cewa zan miki rana
chapti chap
Mariama 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 oke kina ta kallon wancan dan gayan to ɗan ofe sanu mota sanu kaya su zo su yi muku kariya ku da ce baki so ni ba zan furta miki kalma guda ɗaya ki canza halin ki kinji Mariama ki ban samari masu aro goma su kai kyautin ki gane mun so da kaunar ki dan Allah da zai yi miki rana kina da kyau kuma ga kyawun sura na jikinki da kin jikinki ya zammana halinki na kin ci bai rayuwa Mariama ki dau nasiha a nan gurin ne ni kuma zan bar ki na tafi wata rana
kada ka ja mana dan saura kuskure na kuma na gyara na gane cewa kai mai suna ne na yarda kuma cewa zan aure ka zan maka rana
Mariama 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 Mariama